ce
sanin kine ya bulge ni
zuciya ta tafi
mutun ci da mace ta zama mai kama kanta Samin irin kina da waya a duniya shi yasa nake rike ki ga gam masoyiya kin bali gare ki yan mata ni dariya rashin ki zana sako ka ki zama je
Fana ce in sun kokare ki na kawo